banu Isra'il, ƴaƴan Isra'ila kenan. Isra'il suna ne daga cikin sunaye na ajamanci, ɗaya daga cikin annabawan Allah ne Annabi Yaqub ibnu Ibrahim, Annabi Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim al-Khalil, wannan shi ake ce masa Isra'il. Al-Imam Abu Dawud al-Tayalisi ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kare yarda gare shi, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya ce da wasu Yahudawa, a ta'lamuna man huwa Isra'il, shin kun san wane ne Isra'il da Allah ke cewa banu Isra'ila ƴaƴansa? Suka ce mun sani shi ne Yaqub. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na'am Allahumma fashhad, ya ce haka ne ya Allah ka shaida cewa na gaya musu cewa Annabi Yaqub annabin Allah nan jikan Annabi Ibrahim, kuma su ma sun sani shi ne Isra'il. Wannan shi yasa malamai suka yi ittifaki ba wanda ya saba cewa in an ce Isra'il ana nufi Annabi Yaqub ne alayhi salam. Annabi Yaqub yana daga cikin annabawa kenan da suke da suna guda biyu. Al-Imam Ibn al-Jawzi ya ce annabawa biyu ne kadai suke da suna biyu. Annabi Yaqub Allah ya sa masa suna Isra'il, sannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa masa suna Ahmad. Amma waɗansu kuma suna gani ba su biyu bane kadai. Al-Imam al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa ya rawaito daga wato ya rawaito cewa daga wani da ake ce Al-Imam al-Khalil ibn Ahmad, cewa annabawan da suke da suna guda biyu guda biyar ne. Shi wannan da muka ji Allah ya kira shi da Isra'il wanda sunansa Yaqub, sai annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da yake da suna Ahmad, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, sai annabi Isa dan Maryam da ake ce masa Isa kuma ake ce masa Al-Masih, ismuhu Al-Masih Isa ibnu Maryam, kaga tunda yace ismuhu Al-Masih dalla ala anna Al-Masih min asma'ihi. Sannan kuma na hudu shine wato annabi Yunus alaihi salam, da Allah ya kira shi Yunus illa kuma Yunus lamma amanu, kuma Allah ya kira shi da Zunnun, wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi. Sannan sai annabi na ƙarshe shine annabi Ilyas, da Allah ya kira shi da Ilyas, kuma a wani wuri ya kira shi da Dhulkifl, yace waɗannan guda biyar su ne waɗanda suke da sunaye guda biyu a cikin Al-Qur'ani. Duk sauran ana iya samu mutum yana da wani sunan amma ba suna bane, sifa ce, kamar Ibrahim kuma Al-Khalil wannan sifa ce, kamar a ce Musa Al-Khalil wannan sifa ce. Amma idan aka ce suna ne, to waɗannan su ne waɗanda suke da suna sama da guda, kuma dama kasratul asma'i tadullu ala sharatil musamma, duk wanda yake da suna sama da ɗaya ya nuna yana da wata daraja ta musamman. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah bi al-kufr wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu bayna yaday, yace duk waɗannan sunaye na ne, ni ne Muhammad, ni ne Ahmad, ni ne al-mahi, ni ne kuma al-hashir. Wannan hadisi yana cikin sahihai, don haka ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yafi kowa yawan suna, to darajar Allah da tafi ta kowa sai zama Allah yafi kowa yawan suna. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, to shi annabi Yaqub yana da wata daraja ta musamman kenan, da har yake da suna bayan sunansa Yaqub, kuma yake da suna Isra'il. Sunansa Yaqub suna ne na ajamiyya wanda da Ibraniyanci ne, sannan sunansa Isra'il shi ma da Ibraniyanci ne. Menene ma'anan Isra'il? Abdullahi dan Abbas yace ma'anan Isra'il kamar da Imam al-Qurtubi ya nakalto daga gare shi, shine ya ce ma'anansa shine Abdullahi da Ibraniyanci, domin Isra a Ibraniyanci shine Abdu, Il shine Allahu, don haka Isra'il Abdullahi kenan. Don haka da Allah yace ya bani Isra'il, ya ku ƴaƴan wannan bawan Allah mai suna Isra'il. Al-Imam Ibn Kathir anan yake cewa wata darajar tawa ce Allah yayi ta musamman ga banu Isra'ila da Allah zai kira su sai Allah ya girmama su har yake ce da su ya ku ƴaƴan wannan bawan Allah nagari bi ma'ana ya bani Abdullahi Salihul Muti'i lillah kunu mithla abikum fi mutaba'atil haqq yace ya ku ƴaƴan mutumin kirki ku ma ku zama mutumin mutanen kirki irin babanku shi yasa Allah yace da su ƴaƴan Isra'ila yace musu banu Isra'il to haka duk inda kaga an ce banu Isra'ila alqur'ani ana nufin wato kiran su ake yi ana jingina su zuwa ga wancan Isra'il shi annabi Yaqub da ya zama Isra'il su kuma ake ce musu banu Isra'il wannan bayani ne da yake bukata mu masa dan dogon sharhi akan su wane ne banu Isra'ila kuma me yasa ake ce musu banu Isra'ila da kuma shi bayani akan Isra'il wannan zai zo a can darasi na gaba inda zamu zo ya bani Isra'ila na biyu bayan wannan in Allah ya yarda to haka Allah ya ce ya bani Isra'ila ya ku ƴaƴan Isra'il uzkuru ni'mati ku tuna da ni'imata menene ma'anar tunawa ko dai zama azzikru bil qalb ku tuna a cikin zuciyarku cewa fa ina da wata ni'ima ta musamman da nayi akan ku da ya kamata ku gode akan ta ko kuma zama azzikru bil lisan ku ambata da harshen ku kamar yadda Allah zai ce wazkur fil kitabi maryam wazkur fil kitabi musa kaga baka tuna a zuciyarka bane ka ambata har aji don haka wanne ne daya malamai suka ce duka biyun ne ku tuna a zuciyarku cewa nayi muku alfarma da ni'ima mai yawa sannan ku ambata kowa yaji alama ce ta cewa kun gode mun da wannan ni'imar domin fadin ni'ima da jingina ta zuwa ga Allah shi ma wani nau'i ne na bautar Allah domin ashukru ala ni'matillahi azza wa jalla min al'ibada mutum ya gode akan ni'imar Allah yana cikin ibada to dai ce uzkuru ni'mati bi ma'ana ushkuru ni'mati allati an'amtu alaykum bi wato bi shukriha wa bi li'tirafi biha wa bi zikriha linna ku gaya wa mutane cewa na fayi muku ni'ima mai yawa duk ni'imar da kuke da ita daga gare ni take kar ku rinka jingina ni'imar zuwa ga kanku kuna cewa saboda wayewarku da karfinku da iya yin ku yasa kuka yi a'a uzkuru ni'mati ku rinka tunawa da ni'imata allati an'amtu alaykum duk wata ni'ima da kuka gani a gare ku ni nayi muku saboda Allah ya ce wa ma fikum min ni'matin fa min Allah duk wanda yake da wata ni'ima to daga Allah take uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum